Sun sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fiki tare da ni Amina Buhari Ouna.
Sauraro kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau 18 ga watan Satumba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan fitacciyar ne irin tukwanan kasa wato Labi Kwali. Amma dai kafin mu kai ga ita, shin me Bahaushe yake cewa akan tukwane?
Jira ba mu tsaya. Allah na mutane, mutane na tukwane, tukwane na fashewa. Don sun fashe a rufe shi. Kaga wannan maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya.
Don an juya fa wace bayan
to ke kin san ko waye a bayan
haba zara yar jahar Niger da ni sai kin tambaya Ladi Kwali
haka ne fa akwai hotanta tana kwaballaka to mun ji yar jahar Niger
to jama'a kamar da yadda zara ta bayyana a farkon shirin yau zamu kawo muku takaitaccen tarihin Hajiya Ladi Kwali
sannan wakilin sashen Hausa a Kaduna ya samu tattaunawa da masanin al'adun gargajiya na Hausawa domin jin muhimmancin tukwane a al'adar Malam Bahaushe duk da cewa Ladi Kwali asalin kabilar Gwarawa ce
sannan muna tafa da amsoshin tambaya da muka yi muku a shafinmu na Facebook sai ku janyo akwatin radio ku kusa ku saurari shirin yau da gobe
Kuma sauraro za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce me kuka sani akan Ladi Kwali ga kuma yadda kuka amsa mana
Kuma sauraron mu amsar mu ta farko a yau ta dinguwa ce daga wurin Ma'awiya Musa Musawa tare da Husaini Mikari Jau inda suka ce gaskiya mu dai bamu san komai ba dangane da Ladi Kwali ko da muka tashi mun ji ana labarin ta akan aikin da ta yi wa kasa ta Najeriya muna fatan alkhairi
sai amsar hadin gwiwa daga Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da kuma Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazau da Musa Usman Balarafa inda suka ce yau da gobe ikon Allah to mu dai abinda muka sani dangane da Ladi Kwali shine hakuri da kuma jarinta da kuma kasuwanci sannan da kuma kawo sauyi a yankunan mu na arewa da kuma dukufa wajen kare mutuncin mu da al'adun da muke da su
to sai kuma amsar Adam Aliyu As-Salafi Al-Kanuraini daga gurum cikin jihar Plateau Allah sa da faɗi sunanka daidai inda yace assalamu yau da gobe da farko ina muku fatan alkhairi to yau dai ba ni da abin faɗa akan wannan maudu'in da kuka kawo mana abin da ya dace da ni shine na sakale akwatin radio na aka faɗa na saurari abin da zaku faɗa domin ni ma na ƙaro
injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi inda yace salam VOA Hausa yau da gobe to gaskiya ni abin da na sani game da Ladi Kwali shine na san da cewa ta kafa tarihi wajen gine-ginen tukwanan kasa irin na Canduri
To shi kuma Sani mai lange-lange ya wuri cewa yayi Ladi Kwali wata jaruma ce da ta shahara wajen sarrafa kasa tana yin tukwane da sauran abubuwa makamantan haka.
Shi kuma Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Tabbas tarihi ya nuna cewa Ladi Kwali mace ce jajirtacciya wajen neman na kanta musamman wajen sana'ar tukwane. Ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah.
To daga bisani kuma sai amsar Abdul Muhammad Dumjiya ne jar daga jihar Damagaram inda yace salam yau da gobe ni dai iya abinda na sani game da Ladi Kwali shine ta kasance mai sarrafa tukunya ta kasa da kuma wasu abubuwa na da tarihi ba zai iya mantawa da su ba. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Iliyasu Ibrahim KD dan Bushiya daga jihar Kaduna yace salam yau da gobe ikon Allah. Ni dai gaskiya babu abinda na sani akan Ladi Kwali kamar cewa ita ƴar kasuwa ce kuma ƴar gwagwarmaya ce. Ku tashi lafiya.
Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa inda yace to gaskiya ni kan ban san komai daga Ladi Kwali ba amma wasu suna cewa ita ta fara yin tukunyar ƙasa a Najeriya amma dai za mu kasance tare da wannan shirin na yau da gobe domin jin tarihin Ladi Kwali. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Madalla masu sauraron mu yanzu kuma zamu leka jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu tattaunawa da masani akan al'adun gargajiyar Hausawa Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan inda ya fayyace mana muhimmancin tukwanen kasa.
Sunana Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan jami'ar Suran Lamido da katin Hausa jihar Sigawa.
To Dr. me muhimmancin tukunyar kasa ko tukunyar yimbu a gurin al'adar Bahaushe ne?
To shi Bahaushe ya bi asali ne da aka ce asalin asali sa kare shi Allah saboda di shi dan adam da yabo aka yi don haka sai ya fahimci kuma magungunan da ke kunshi a kasa kuma daga sai fara amfani da tukunyar kasa don al'amuran sa yau da kullun tun daga abinci. Za mu dauki da farko idan ka duba tukwane da ake yin tuwo da su kashi biyu akwai babban tukunyar tuwo akwai karamin tukunyar tuwo sannan akwai kuma tukunyar miya kashi uku akwai tallan miya akwai kunduba mara wuya akwai wanda ake kiranta banda talle akwai akura suna cikin tukwane miya sannan in muka koma wajen murhu Bahaushe yana yin murhu na kasa da yuku yana yin randa da ake aje ta kasa don tara ruwa sannan ba a zuwa rafi da randa sai da dauki tulu a debo ruwa a gudu sannan muka koma wajen kasko masu ginin kasar tukunya suna ma Bahaushe kasko da kaskon tumi na jin tumi wuta akwai kasko na wanke fuska akwai kasko na yin jifa da allura sannan akwai kasko na yin fitsari kamar yadda Bature ya kawo mana fo to Bature ya tarar da Bahaushe yana da kaskon yin fitsari kafin in dare ya yi da ba a san fita sannan in muka koma wajen kwatanniya akwai kwatanniya da ake wankan jego da ita akwai wanda ake hada juko na maganin tauri ko na farauta sannan akwai karamar kwatanniya wanda ake suyar gadar fili in muka koma sai kuma yin tukunya babba wanda ake dafa ruwan jego na musamman kuma da ita ake dafa kalwa da kuma ganda in za a shura to kaga ashe tukunyar kasa gurin Bahaushe tana da muhimmanci ta kowace fuska sannan yana yin buta ta kasa wanda ake kiran tukula akwai babba akwai karama sannan kuma yana da tanda da tanderu da mu zage zumbi cewa ana ce mutum tanda tandar waina kada duk wanda yana cikin ayyuka da masu ginin tukunyar kasa suke sannan duk bayan Bahaushe ya gama sai kuma Allah ya kare shi ya rasu da tukunyar kasan nan za a je a mai kabari a rufe shi to kada shi da Bahaushe sai Allah na mutane na tukwane na fashewa in sun fashe a rufe shi kaga wani maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya sannan in muka dawo bayan tukunyar tuwo da ta miya da abun nan sai ya duba madambaci idan za a yi dambu ta kan shi kan tukunyar dambu da ban take tana da huje-huje wanda ake amfani ta don a turara ka fahimta ni?
A turara
dambu ka fahimta? Saboda shi dambu a ba a tsunma shi a ruwa akan sa shi ne to wannan ita tukunyar dambu ana kiran ta madambaci tana da huje-huje to tulurin da ke kasa an sa ta a ruwa shi ke tasowa ya dafa dambu
wato shi dambu tun da ba da huwa ake mai irin ta shinkafa da za a hada ta da ruwa ba
madalla
ya kamar tukunyar shi daban
tukunyarsa daban ka fahimta saboda haka Bahaushe komai da ka sani ya tsara abin shi gurgurdan rayuwar sa da kuma gurgurdan yanayin sa
to waɗannan tukwane doctor ana maganar ka ce ga tukunyar miya ga tukunyar tuwo da yawan mutum da muka fito da karkara mun san tukunyar miya amma tukunyar tuwo ma ita ma kanta kasa akwai tukunyar tuwo ta kasa
da kware ko akwai tukunyar tuwo kala biyu akwai babba akwai karama kamar yadda ita kanta tukunyar miyar take kasabi kamar da riga maka lokacin da Bahaushe fara hutsa da Bayarbe shine sai aka kawo tukunya a ilori zaka ji Bahaushe ya ce wane ya cika saurin fushi shi tukunya a ilori ne ya cika saurin tafasa saboda kaga tukunya a ilori ta fi yakura ta fi kunduba ka gane ko ta fi saurin tafasa
to yaya bambancin su yake bambancin wajen yumbu ko taban da ake yin su ne koko a wajen yi ne dai ake rage musu kauri
to akwai kamannu da kuma gashi da yake samu da kuma irin kasar da aka yi ta kasan bayan an yi da yumbu ana shafa mata wata jar kasa da take mata kwalliya yawa na fatan ka fahimta
eh to mu duba tulun nan daktar kai magana da tulu da tukunya
eh tulu da randa
yawa tulu da randa kowa shi ruwa sai an dibo shi a tulu kawo a kawo randa
eh wannan
ya maka wannan za su gane
yawa shi tulu bakin sa karami ne kuma mulmulalle ne akan dauke shi da gammo a tafi da shi rafi ko rijiya a debo ruwa wanda in an zo sai a juye mai randa shi sa muka koma adadin Bahaushe yake cewa randa na daka Allah ke ba ki ruwa
ashe dai tukwanan kasa na da tasiri a cikin rayuwar malam Bahaushe ni ma dai yau na karu amma sai ya kasance kuma wacce ta yi fice a sana'ar kera tukwane ta zama a jihar Niger daga kabilar Gwarawa o Allah yau dai Aminatu ba za mu ji sakat ba an dauko maganar ɗan Niger da ta yi fice karki da mu ke ma za ki yi fice har dole in yi alfahari da ita ke kuwa to jama'a yanzu kuma sai jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya jiyo mana takaitaccen tarihin Ladu Kwali daga wajen commissioner labarai na jihar Niger wato Alhaji Muhammad Sani Idris.
To insha Allah sunana Muhammad Sani Idris commissioner yada labarai da tsare-tsare na jihar Niger insha Allah
wanda ya fito daga
masarautar Zanzibar Sulaja wanda aka fi sani da Abuja a da can insha Allah
to abin da yasa nace wanda ya fito daga can wanda zaka ba mu tarihin ta kusan asalin ta ya nuna daga can take wato Ladi Kwali da farko a takeice wace ce Ladi Kwali
Ladi Kwali wata mace ce wanda ke ta fito daga harshen da ake kira gwari ko kuma mu anan muke cewa bagi kaga in Bahaushe yace gwari yana da wata ma'ana daban amma ya su ainihin yaren shine bagi kamar yadda muka sani garin da aka sani da suna Sulaja a yau da can sunan garin nan Abuja kuma gari ne wanda ya asali saboda faruwan jihadi na Shehu Usman Dan Fodio wanda dalilin shi masarautar Zazzau dake wancan lokacin wanda ke sarauta a wannan lokacin ana kiran shi Jatau shine gangaro yazo aka kafa garin a wuraren 1804 ko kuma abin da yayi gaba da haka lokacin da ake jihadin Shehu Usman Dan Fodio to kwali da ake ji daga sunan Hajiya Ladi Kwali yana daya daga cikin yankuna wanda suka hada suka yi Abuja masarautar Abuja na wannan lokacin lokacin muna da yankuna wanda suke da nasu hakiman daban-daban kamar yadda muka sani su zazzagawa da suka zo suka sauka a inda garin Abuja ko Sulaja yake a yau sun zo sun tarar da wasu masu amfani da harsuna daban-daban wanda akwai musamman sun tarar da mutane ire-iren gwarawa wanda su suka fi yawa sannan muna da kwara akwai kuma kananan harsuna da suka hada da irin su gade da basange da sauransu to gwarawan nan suna nan a yankuna daban-daban wanda suna da hakinci na daban-daban to daga cikin wannan yankuna na gwarawa muna da irin su kwali wanda a lokacin suna da nasu hakimin na kwali muna da gwari wanda su ma suna da nasu hakincin na Buhari, sannan muna da wanda da ake kira kan wanda shine Diko a yau, su ma suna da nasu, sannan kuma akwai wasu gwarawa nan da ya hada irin wurare su Izom da sauransu daddai kewayen garin da ake kira Suleja a yau. To ita Hajji Aladi Kwali ta fito ne daga Kwali, daga bangaren Kwali. Ita yar Kwali ce wadda su mutanen Kwali sun tashi a wancan lokacin da wannan sana'a da ta zo har ta ga wuta ta suna a duniya akai, wato na wannan na ginin tukwane da dai sauransu. Duk lokacin da ka je za ka ga musamman matan su a lokacin a can wurin ba dauka sana'a bace ta ba dauka sana'a bace wadda ta kowa da kowa, a sana'a ce kai wadda mata aka basu da shi a gidaje, su ne suke yin tukwane wanda za a yi girke-girke da su, da tukwane manya wanda ake amfani da su a lokutan Adam Bahaushe ke kiran soranda, ana tara ruwa da dai sauransu. To ita Ladi Kwali da yake Allah ya ga dama cewa wannan shine dalilin tashinta a lokacin da take cikin wannan sana'a, lokacin da Turawan mulkin Malaka suka zo irin wuraren 1951, sai aka samu wani bature wanda ake kira Michael Kadu. Michael Kadu lokaci shi ma'aikaci ne karkashin gwamnatin su na Turawan mulkin Malaka, wato bature ne. To shi kuma bature ne wanda an dauke shi a matsayin abin da ake kira pottery officer, wato shine jami'i mai kula da wannan harka na tukwane da sauransu, kuma da daukan hotuna. To dalilin wannan ne kasan Turawa da Garamba da ya zaga ya shigo cikin Abuja, ya ga cewa ga wurin da ya dace, ya ga sana'o'i da ake yi, shi ya fara kafa wurin da ake kira a yau Ladi Kwali Pottery Center. To da ya zo wurin nan yake ta tunanin yadda za a yi a raya sana'ar. To daga nan ne ya dauko ita Hajiya Ladi Kwali, saboda tana sana'a kasan a lokacin da Kwali da cikin Sulajan duk kusan a haɗe abu guda ne a haɗe ake. To ya ɗauko ta ya zo aje ta a wannan santan, ba wai ita kaɗai ba, akwai fitattu irin wanda ake kira Lami Toto, akwai irin su Ladi Ushafa, da amma ita ce dai kawai zakara a cikin su sunan tuta. Kuma wannan ya kasance ne saboda a cikin su duk sauran kaman su ɗalibanta ne, suna koyo ne a ƙarƙashin ta, ita ce jagorar su. To da yazo ya dauko ta ya aje ta a wannan center da ake kira Ladi Kwali Pottery Center, aka cigaba da suka cigaba da wannan harkan sana'a na ginin tukwane, wanda dalilin wannan wurin yayi fice sosai ba wai a cikin ƙasar Najeriya ba, a duniya gaba daya. Wanda dalilin wannan ina jin misalin 1961 ko da biyu gwamnatin Birtaniya ta har ta ba da ta ba wa ita Ladi Kwali girma, wato lambar yabo ta girma na musamman, wanda a lokacin ya sa ta fice a duniya ana gayyatar ta zuwa kasashe daban-daban ta je. Ba ta yi karatun boko ba ita a rayuwarta,
ta yi karatu ita boko?
A'a, ba ta yi karatun boko ba, ta tashi ne kawai da wannan sana'a. Amma kaga dalilin sana'arta, ta zo ta yi fice har ta kera yan boko, saboda ta yi fice a duniya tana iya zuwa ta ba da lacca. Lokacin irin laccan da take yi ba ta bayani da baki, akwai tana da interpreter wanda idan suka je wurare na Turawa shi ne zai rika bayani daki-daki ga abin. Ita kawai abin da take yi shine gashi kawai a zahirance ita nata laccan yake. In ta zo za a debo laka ko a debo yumbu a zo a tara ta fara matakai daban-daban yadda take yi, yadda za ta gina tukwanenta kowa ya gani a bayyane, irin laccan da take yi kenan. Wanda ta dalilin wannan ina jin 1969 shine lokacin jami'an Ahmadu Bello dake Tazaria ta bata lamba na wato abin da ake kira honorary doctorate, wato digirin digirgir na girmamawa wanda kusan ita ce mace wanda ba yar boko ba a tarihi anan kusa wanda ta fara samun irin wannan lambar yabo to kuma haka ta yi ta fafitika da min ita a lokacin bayan shi Kadu yazo yayi retire a 1965 sai zama madadin a kawo wani jami'i ya zama shine ke kula da wurin sai aka bar wurin kacokan a hannunta to ita ce ta zama jagora na wurin bata dai karatu ba amma lokacin aka samu mutane wanda su suka yi karatu su ne sakatarorinta su ne tana da ofishinta a wurin ga wurin harkan ita ce dai shugaba a wurin to dalilin haka yasa duk abubuwan da ake yi daga karshe bayan rasuwarta aka zo aka mai da wurin gaba daya aka sa mai suna Ladi Kwali Pottery Center saboda a rika tunawa da wannan jaruma wanda dalilin ta ta sa wurin ya yi fice don Allah
yanzu bari mu koma ga Mustafa da Alhaji Muhammad Sani domin jin sauran bayanan da zai bamu akan me kera tukwane wato Ladi Kwali.
Kamar kamishina bari mu mai da kai baya za ku tunda shekarun da aka haifi ita Ladi Kwali.
Ito mutane da ake ta kaddado wasu ake cewa an haife ta ne irin misalin 1920 wasu su ce da 21 dai abun ka san haihuwa irin na kauye a lokacin yana da wahala idan akan dai iya ganewa ne kawai idan an alakanta da wani abu da ya faru a tarihi a lokacin ana tunanin kila abu kaza ya faru to ana tunani a wannan shekaran aka yawwa aka haifi wani ko aka haifi wance ko dai sauransu to amma har yanzu babu tabbaci wanda zai iya yankewa kai tsaye ya ce ga shekara ta TV wanda aka haifi ita Jalali Kwali.
Na'am. Ko da ke ka riga ka faɗa bata yi karatu ba amma menene kuka binciko wanda ya sa tukanin da take kerawa ko take ginawa yayi fice yafi na saura?
Ai ka san kowace sana'a zaka ga dole ne sai an samu gwani a ciki kowace irin sana'a kamar yadda ka san ko a fannin karatu inda zaka zuba dalibai a aji ka karantar da su abu guda to in suka zo mai maka da karatun ka sai ka gane cewa akwai wanda shi ma ya kera ma saura to ita ma abin da ya faru kenan ita wato tsarin tukwanen da take ba wai yayi daban bane da irin tukwanen da su mutanen Kwali ke a lokacin amma sai Allah ya sa manata wani ya sa mata ita wani hazaka na musamman da wani kwarjini wanda ita tukwanenta idan ta yi wurin yadda take kwaba lakan da wani sai ya kasance tukwanenta gaba daya sun fi na kowa karfi yadda sauran aka sa a mota ana abin nan za su farfashe da sauri to ita nata saboda yadda ake kwaba lakan da kuma yadda take juya shi yadda yake riƙewa sosai sai nata yafi na kowane inganci shi yasa dalilin da yasa ta yi fice.
Sau da yawa za ka ga irin wa'annan mata da suka yi fice ta wasu bangarori sun dage wajen yaƙi da wani abu misali ko cizgunawa mata ko kuma matan su daina zaman banza da sauransu ta yi wani yunkuri irin wa'annan abu.
Ai yunkurin da ta yi ita na musamman shi ne hana zaman banza gaba ɗaya kuma babban dalilin da ya sa ta yi fice kenan ita kawai kullum ƙoƙarinta shi ne yadda za ta tattaro mata kawai su zama masu sana'a ko a ƙarƙashinta a lokacin na baka misalai irin wasu sunaye wanda suke. To ta yi ta kokarin tara mata ta tabbatar tunda wannan sana'a Allah ya sa ya yi fice ta dalilin ta to ya zama an haɓaka shi sosai kowa su kama abin da kyau a riƙe daidai gwargwado.
To ya zuwa yanzu irin wannan sana'a ko da yake ba mu sani ba ko ana yi ko ba a yi ya yi fice abin amma akwai mata masu wanda suka ci gadon ta a wannan
wuri. Har yanzu amma matsalar da aka samu shine santan a yanzu a santan da wuya ka samu mata masu yin tukwanin nan amma in ka koma kauyukan kwali da sauran su za ka ga har yanzu akwai mata masu wannan sana'a har gobe sana'ar da suke kenan kuma za ka ga suna ci gaba sosai akan wannan sana'a a da can an samu saki a fannin gwamnati wanda wannan santa an barta ta lalace ta su kurkuci to amma muna gode ma Allah cikin yardan Allah wasu ɗan shekaru da suka wuce Allah ya kawo wani dalili ka san ko wani al'amari yana da dalili aka dauki wani wanda ya fito daga wannan yanki duk da cewa shi bai fito daga wannan yanki na Kwali ba shi ma amma a masarautar Sulaja ko kuma masarautar Abuja ya fito daga yankin Bwari gwamnatin nan da muke ciki da aka zo a 2015 ko kuma 2015 aka dauke shi aka bashi minista karamin minista na ma'aikatan ma'adinai da sauransu to wanda ake kira Honorable Abubakar Bawa Buhari to yana kan wannan kujera har aka zo babban ministan shi yazo ya staje makamin shi yaje takarar gwamnatin jihar Ekiti sai ya zama shine ke kulawa da ma'aikata gaba daya to wannan dama da ya samu yayi ta kokari ya ga ta yaya za a farfado da wannan wuri sannan a tada tagomashin shi a ya zama yayi fice kusan fiye da irin nada to yana kan wannan Allah ya taimaka ya samu dalili saboda jami'ai na bankin duniya sun yi alƙawari cewa za su bada gudunmawa wanda ya tattara su aka je wurin nan aka ziyarci wurin aka fahimci hali yadda wurin ke ciki sannan aka samu jami'ai na gwamnatin jiha aka yi ta zama da su don a ga yaya za a dauki matakai wanda a halin da muke ciki gwamnatin jiha ta dauki matakan ta jihar Niger saboda matsalar da aka shiga a baya shine gwamnatin da ta shude a baya har ta sai da wurin zuwa ga wani to saboda muhimmancin wurin yanzu gwamnatin da muke kai karkashin jagorancin shi Honorable Dr. Abubakar Sani Bello ta maida mawancan da kudaden shi ta sake karbo wurin ya dawo mallakin gwamnatin jiha yanzu mallakin gwamnatin jihar Niger ne wanda yanzu ana hada hannu tsakanin gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya duk abubuwan da ya kamata a yi na tsare-tsare kusan an gama har an bi an yi tunanin ina ne mutane suka yi kutse zuwa filaye da suka shafi wuraren duk wannan matakan an dauka yanzu muna jira ne kowane lokaci daga yanzu ita bankin duniya za ta fado a ci gaba da ayyuka gadan-gadan
wato za mai da wurin kamar na zamani
ne za mai da shi za a zamanantar da shi don tunanin yanzu ya wuce na maganan tukwane kawai ba wai tukwane bane kawai za a yi wai dan a'a akwai hadda ma'adinai na musamman irin yawwa na karkashin kasa wanda idan aka tattaro zai zama kaman wani wuri ne na musamman wanda ake iya zuwa a tantance in Allah ya da
sannan kuma shi na me za a ce ita Ladi Kwali ta bari wanda yake abun koyi ne ga na baya
abinda ta bari shine dogaro ga kai saboda kowane hali dan adam ya tsinci kanshi kullum mutum ya kwana da fahimtar cewa in har Allah ya riga ya halicce ka a duniya to akwai baiwa ta musamman tana iya kasancewa baiwan nan tana boye ko kuma ta bayyana to amma ya kamata kai kullum kasancewa da kwana da tunanin cewa akwai baiwa ta musamman da Allah ya maka a matsayin dan adam kullum kai ta kokari kai ka binciko ka gano ka wanne ne baiwarka wanne baiwa ne kai Allah ya maka sai kai amfani da shi in kai amfani da wannan sai ga Allah ya ce maka ka kai ma kai fice to ba gamu ba kuma yan jarida yau kullum ka ce ba tsari ai kowa sani baiwan da Allah ya mishi yana da baki
ba mu sani ba tana da yaya da ta mutu ta bar yara ba ba ta da ko guda
baiwa ta goya wanda ta tare na tare ne su
wani shekara ta da su
gaskiya ban tuna
matasa sai mu dage wajen raya al'adunmu da sana'o'in yankunanmu kuma mu zage damtsi wajen neman sana'a waye sani kilantanin zamu yi fice Jama'a abinda ya sauka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.